بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan rana ta asabar a yau muna 11 ga watan rabi'ul awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 14 ga watan 9 shekara ta 2024 miladiya wannan shine darasin mu na 10 a cikin wannan littafi na talkhisu sifati salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min at-takbir ila at-taslimi ka annaka taraha wallafar fadilatu shaykhul allama Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah madaukakin sarki ya mishi rahama a wannan majalisi mai albarka Masjid Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu dake nan unguwar Lulwan Kotas a nan cikin garin Bauchi darasin mu na baya mun kammala da abin da ya shafi niyya kuma mun fara bayani akan abin da ya shafi kabbaran harama da shiga cikin sallah wanda akan ta zamu tashi a yau insha Allah tabaaraka wa ta'ala Allah ta'ala ya sa mu dace malam bayan yayi mana bayani akan niyya sai ce abu na hudu da mutun zai yi idan zai yi sallah abu na farko mun ji cewa shine zai fuskanci alqibla abu na biyu kuma zai tsaya abu na uku shine zai yi niyya abu na hudu shine kabbaran harama zai yi kabbaran harama at-takbir kabbaran harama malan yace thumma yastaftihu as-salata biqawlihi sai ya bude sallar ya fara ta da fadin cewa Allahu akbar yace Allahu akbar wa huwa ruknun shi kabbara ita kabbara a cikin sallah rukuni ne liqawlihi sallallahu alaihi wasallama saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa miftahus salati at-tuhur mabudin sallah abinda mutun zai fara yi shine tsarki wa tahrimu hattakbir abinda zai haramta masa abubuwa da yawa da aka halatta masa shine kabbaran harama wa tahlilu hattaslim abinda zai halatta masa kuma shine sallama saboda haka wato ita kabbaran harama a cikin sallah rukuni ce dole ne sai an yi ta idan ba a yi ta ba to sallah ba ta yi ba babu sallah to wannan kabbaran kamar yadda muka yi bayani ana kiranta da kabbaran harama ana ce da ita takbiratul ihram kabbaran harama saboda malamai suka ce saboda daga ita ne mafiya yawan abubuwan da a baya suke halal in mutum ya shiga sallah kuma wannan abubuwan za su zama haram a gare shi halal ne a gare shi ya ci ya sha haram ne a gare halal ne a gare shi ya yi magana
yayi dariya duka halal ne a gare shi amma in ya shiga sallah fa duk sun zama haram haram ne ya ci a sallah haramun ne ya sha a sallah haramun ne yayi magana a sallah haramun ne yayi dariya a sallah wannan shi yasa ake kiranta da takbiratul ihram kabbaran harama wanda daga ita ne to duka wannan abubuwan sun haramta da aka yace tahrimuha at-takbir abinda zai haramta maka duk abinda zaka yi shine at-takbir kabbaran harama to kamar yanda muka fara magana a baya game da tattaunawar malamai akan shin idan mutum zai shiga sallah menene ma'anar Allahu Akbar shine fadin me Allah shine mafi girma to ina hukuncinsa in yayi amfani da wani lafazi wanda ba akbar ba wajen bayani akan girman Allah kamar yace Allahu a'zam Allahu ajal Allahu akram Allahu a'az ya faɗi haka kaga duka wannan suna nuna girman Allah ne suna nuna cewa Allah shine mafi girma mafi karamci mafi daukaka to anan ne wasu daga cikin malamai kamar malaman mazhaban wasu daga cikin mazhaba na Hanafiya suka tafi kan cewa yana halatta mutum ya bude sallah da wani lafazi da ba Allahu akbar ba yace Allahu a'zam Allahu ajal Allahu al-karim Allahu al-aziz da wani abu makamancin haka suna ikrarin cewa ai kiyasi shine shi ita kabbara ma'ananta shine girmama Allah suna ganin duk wani lafazin da zai bada ma'anan girmama Allah to ya halatta a kawo shi a bisa fahimtar su to amma mafi yawan malamai suka ce wannan magana ce yasasshiyar magana domin na farko duk wanda zai shiga sallah to babu wani lafazin da za ta wadatar da shi in ba fadin Allahu Akbar ba dalili kuwa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya tahrimu hatta takbir bai ce tahrimu hatta azim ba ko tahrimu hatta jilil ko ijdal ba annabi bai faɗa haka ba sai ce tahrimu ha at-takbir ashe da lafazin at-takbir ake amfani da lafazin Allahu Akbar abu na biyu shine bai zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko wani daga cikin sahabbai cewa ya taba shiga sallah da wani lafazi wanda yake ba Allahu Akbar ba saboda haka kenan wannan kiyasin nasu kiyasi ne fasid sannan na uku shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli dinda ku ga yanda ku ga ina sallah to ku yi to ba a ce annabi ya ce Allahu a'zam ko Allahu ajal ba sai dai Allahu akbar kenan in za a yi koyi da sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to za a faɗi Allahu akbar ne ba tare da an canza lafazi ba dan haka wannan magana mafi inganci kenan ita ce in mutum zai shiga sallah to zai kabbara ne da kuma lafazin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama haka lokacin da mutum zai shiga sallah malamai suka ce ana so zuciyarsa ta hararo girman Allah din cewa Allah din shine mafi girma to zuciyarsa lokacin da zai ce Allahu akbar zuciyarsa ta hararo masa girman Allah yanzu watakil yana kasuwa ya bar kasuwansa watakil yana shago ya bar shagonsa watakil yana wani ayyuka na duniya ya bar ayyukan yanzu zai shiga sallah to zuciyar ta hararo ma'anar Allahu akbar shine ya hakura da dukkanin waɗancan abubuwan har sai ya idar da sallarsa saboda me saboda in kasuwa tana da girma Allah ya fi ta girma in neman kuɗi na da girma Allah ya fi shi girma in tattaunawa ko meeting ko wani abu na da girma to Allah ya fi su girma to Allah ya yi kira yanzu ya amsa kira Allah ta haka yanzu ya yanke alaka tsakanin zuciyarsa da me da duk wani abun da ba Allah ba Allah ya sa muna fahimta ta haka shine ma'anan Allahu Akbar sai malam yace wala yarfa'u sautahu bit takbir fi kulli salawati illa idha kana imaman mutum a dukkanin salloli ba zai daga muryansa wajen kabbara ba sai in shi liman ne saboda haka wannan shine abin da ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine annabi sallallahu alaihi wa sallama bai taba cewa a daga murya ba ko wani ya daga murya a bayan sa lokacin da yake sallah sai in lalura ko dalili ya sa haka kuma mun ji annabi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli kaga in kai liman ne dole kai koyi da yaya annabi yake a matsayin sa na liman in kai mamu ne kai koyi da yaya mamun annabi suke saboda abinda suka tafi akai a lokacin annabi shine daidai dan inda kuskure ne da Allah yayi ne da Allah ya saukar da hukunci yayi musu gyara amma tunda Allah bai canza hukuncin ba ya nuna cewa ya gamsu da abinda suke kai kenan na wannan hukunci din ya nuna cewa ya gamsu da abinda suke kai kenan saboda haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama in yana sallah a matsayin sa na liman yana daga sauti kamar yadda muka yi bayani cewa daga sautin liman a sallah shine yana dagawa ne daidai gurgudan yanda zai ji yadda zallan mamun da suke bin shi sallah iya waɗanda suke bin shi sallah su ne Allah ya wakilta masa ya wajabta masa ya daga murya dan yayi me dan ya ji yadda su amma duk wanda ba su ba to Allah bai wajabta masa haka ba Allah ya wajabta masa ya daga murya ne ya ji yadda waɗanda suke bin shi idan wato sautin sa ya gaza ko saboda rashin lafiya ko saboda bayi da sauti mai girma to wani da yake bayan sa in akwai lalura ta yadda wanda suke baya can ba za su jiwo mai liman yake fadi ba to waɗanda yake wani daga cikin waɗanda suke bayan sa sai ya daga murya domin yayi me domin ya ji yadda waɗanda suke baya Allah ya sa muna fahimta ya daga murya dan ya ji yadda waɗanda suke baya wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da wato bayi da lafiya ya sanya sayyidina abubakar siddiq yana daga murya a bayan sa domin yayi tablighi ya ji yadda waɗanda suke bayan sa daga baya kuma aka wakilta sayyidina umar saboda sayyidina umar mutum ne jawhariyu saut sautin sa yafi girma sama da na sayyidina abubakar daga kenan kaga abinda ake nema shine mi babban murya wanda muryar sa take da girma wanda zai iya ji yadda mutanen da suke bayan sa to kaga anan tunda Allah ya kawo mu zamani ma da lokaci yadda ana amfani da mukabbiru sauti ana amfani da loud speaker wannan kaga Allah ya sauke mana tunda koda kuwa a ce sautin liman in a karan kan shi kadai zai yi magana sautin ba zai isa ba to amma loud speaker tana iya ƙara sautin nashi kuma ya ji yadda duk wanda yake bukata daga babu bukatar cewa yanzu sai wani a bayan liman ya daga sauti babu bukatar haka babu bukata wannan ya saba mu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama bayan liman in yayi kabbara ko yayi karatu jama'a suna ji sannan kuma wani a bayan sa ya daga murya wannan ya saba mu sunna ya saba makarantar wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan shine abin da ya tabbata daga il mutun yana mamu ko yana sallah shi kadai to kabbaran sa zai yi shi ne aboyen nan kuma kamar yanda muka yi bayani shine labban sa suna musi lokacin da zai kabbara don haka kaidan take duk abin da aka ce a sallah ana yin ta asutulce to ana so labban ka su yi motsi alaihi wasallam amma in kaga mutum ya zo yana sallah sai ga ya rike hannunsa kawai ya yi shiru abinsa ya daga kansa sama yana ta tunani abinsa tunani yake yi duk wani karatun fatiha da tasbihi da meye a cikin sallah bai yi ba yanzu tunani yake yi kaman ga nan ina kabbara kaman ga nan ina tasbihi amma bai yi tasbihin ba tasbihin shine bakinsa ya motsa ba tare da sauti ya fito ba wannan shine ya sitinta sautinsa Allah ya sa muna fahimta wannan shine abin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallama sai malam yace wa yajuzu tablighul muadhdhini takbiral imami ila nas ya halatta ladan ya ji yadda mutane sautin kabbaran liman idza wujida al muqtada li dhalik idan aka samu abinda al muqtadi li dhalika idan aka samu abin da hukunta haka kamar radin imam kabar zai zama liman ba lafiya kaga sautin sa ba zai tashi yadda ya kamata ba kenan wa da'afi sautihi ko ya zama sautin yayi rauni aw kasratil musallina khalfahu ko ya zama wanda suke sallah a bayan sa sun yi yawa kin din ya daga murya wata kila akwai sahu 30 to daga inda yake zuwa sahu 10 a bayan sa za su ji amma sahu 10 na 20-30 da suke bayan sa ba za su ji ba to daga kan sahun da suke iya inda suke ji sai wani ya daga murya shi ma ya ji yadda ne ya ji yadda na yana bayan sa malam yace wala yukabbirul ma'mum illa aqiba intihai al-imam min at-takbir mamu ba zai kabbara ba sai liman yayi kabbara sai liman yayi kabbara domin duk wanda yake sallah inna ma ju'ila al-imamu li utamma bihi ana sanya liman ne saboda ayi koyi da shi fa idza kabbara fakabbiru annabi yace ku jira sai liman yayi kabbara tukunna kafin ku yi kabbara wala tahtalifu alai kar ku saba ma liman wannan hadisin mutafaqun alai in liman yayi kabbara sai ku yi kaga yayi kabbaran harama kan dama duk saurinka da karambani kai baka riga liman kabbaran harama ba galibi sai dai a riga shi tafiya ruku'u ko dagowa ko tafiya sujjada ko dagowa amma kabbaran harama ai ba za a samu wanda zai riga liman kabbaran harama ba a ce shi ya riga liman shiga sallah kaga ai bata yi ba kenan to haka nan sauran kabbarori duka Abdullahi ibn Abbas radiyallahu an ya ga wani yana sallah yana riga liman yin komai sai dai idan da sallah sai shi da shi la sallaita wahdak wala bi imamin ikrait yace to kai dai sallan nan taka kai dai baka yi sallah kai kadai ba kuma baka bi liman ba sallan dai baka yi ta kai kadai ba sannan baka bi liman ba to me kenan baka yi sallah ba kenan dan sallah ɗayan biyu ne ko dai ka yi ta kai kadai ko kuma ka bi liman ko da ku biyu kai sallah ai ka bi liman kenan to kai baka yi sallan kai ɗaya ba kuma baka bi liman ba to babu sallan kenan akai sallah ba Allah ya sa mu dace wa yarfa'u yadayhi ma'a at-takbiri aw qablahu aw ba'dahu zai iya daga hannunsa lokacin da yake kabbara tare da kabbaran ko bayan kabbara ko kafin kabbaran inam ai kullu zalika thabitun fi sunnah duka wannan ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama lokacin da mutum zai yi sallah ana so zai daga hannunsa kamar yadda muka yi bayani a satin da ya gabata zai daga hannunsa ko tare da kabbara lokacin da yake kabbara yana daga hannu yana ce Allahu akbar ko kuma bayan yayi kabbaran sai bayan yayi kabbaran hannunsa na sake Allahu akbar sannan sai ya daga hannunsa ko kuma ya daga hannun kafin yayi kabbara ya fara daga hannunsa sannan kuma sai ya kabbara wannan duka ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan sai malamai suka ce shin kabbaran haraman nan dole ne ko ba dole bane abuwan daga hannu wajen yin kabbara shin dole ne mutum ya daga hannu zai kabbara ko ba dole bane to wasu malamai kamar yadda muka yi bayani suka ce wajibi ne duk sanda zaka yi kabbara ka daga hannu wasu kuma suka ce a'a yana wajaba ne a wajaji guda uku wajen kabbaran harama da inda zaka tafi ruku'u da kuma sanda zaka dago da gani daga ruku'u dalili kuwa shine suka ce ya tabbata Abdullahi dan Umar hadisin Abdullahi dan Umar da hadisin Abu Kilaba wanda yazo a cikin Bukhari da Muslim Abu Kilaba yake cewa ya ga Malik bin al-Uwairith idan yana sallah yana yin kabbara ya daga hannunsa idan zai yi ruku'u zai daga hannunsa in zai kabbaran harama zai daga hannunsa in zai dago daga ruku'u ma zai daga hannunsa yace haka ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yi ya daga hannu in zai kabbaran harama ya daga hannu in zai tafi ruku'u ya daga hannu in zai dago daga ruku'u sannan yazo a ruwayan Abdullahi dan Umar wanda yake cikin Bukhari da Muslim yana cewa Abdullahi bin Umar in zai daga hannu in zai tashi daga raka'a ta biyu zuwa ta uku yana daga hannu kamar mutum yayi tahiyya kenan zai tashi zuwa raka'a ta uku Abdullahi dan Umar yana daga hannu to yazo kuma a wata ruwayar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam a dukkanin kabbarorinsa yana daga hannu a dukkan kabbarorinsa kamar yadda yazo a wasu daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin su akwai Anas dan Malik da kuma Abdullahi dan Umar cewa Annabi in ya dago daga sujjada tsakanin sujjada da sujjada yana daga hannu kaga shi ne karin dama akan waɗannan ruwayoyin da suka ce yana daga hannun a wajaje guda hudu. Karin shi ne dama in ya dago daga sujjada, tsakanin sujjada da sujjada, kamar yadda al-Imam Ahmad da Imam Shafi'i da al-Imam Ibn Hazm suka yi bayani, kamar yadda Ibn Hazm ya kawo a cikin littafinsa a al-Muhalla, da kamar yadda kuma Sheikh Nasiruddin Albani ya kawo a littafinsa Tamamul Minna fi Ta'liqi ala Fiqhi Sunna, Allah ya musu rahama. To kamar yadda muka yi bayani shi ne abin da ya fi shi ne caccanzawa. Kaga shi Malik bin al-Harith ga inda ya ga annabi yayi, Abdullah ibn Umar ga abin da ya gani daga annabi, Anas ibn Malik ga abin da ya gani daga annabi, kenan annabi yana caccanzawa har ya zama wannan ya ga wannan, wannan ya ga wannan, wannan ya ga wannan. To kai ma wajen koyi da sunna, in an ce wannan sunna ce ta tanawu'i, to shine kai ma sai ka dinga tanawu'i, kana canzawa, yau ayi wannan, gobe ayi wannan, jibi kuma ayi wannan. Sai malam yace wa yarfa'uhuma mamdudatul asabi, lokacin da zai yi sallah zai daga hannu, ana so ya daga hannunsa ya miƙe yatsinsa, mamdudatul asabi, yatsinsa kalli al-qibla, ya miƙe su kare dunkule su, kar kuma ya kwantar da su, ya miƙe su fuskanci al-qibla. Wannan shine abin da yake. Wa yaj'alu kaffaihi hadwa mankibai, sannan ya sanya tafukan hannunsa su zama daura da kafadinsa. Wa ahyana yubalighu fi raf'ihima hatta yuhadhiya bihima atraf udhunai, wal lokacin kuma ya kai makura wajen daga su har sai sun zama wato daura da kunnuwansa, ko ya daga su wannan yatsin su zama suna saitin kafadinsa, ko kuma wannan ya zama yana daura da mi, yana daura da kulluwansa. Kaga wannan shi ma zai dinga caccanzawa kenan, yau yayi wannan, gobe yayi wannan. Kaga galibi mutane abinda suka zo koyi wulla ne koyi ake, Allahu akbar, ba zai tantance. Wani ma sai ya rike kan nashi haka inda yake kabbara, wani kuma sai ya taba kunni. Wannan duka bai daga cikin abin da yazo daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To da aka sai malam yake cewa abu na gaba bayan mun ji kabbara yace raf'ul yadaini wa kayfiyatuhu. Na'am, shine muka karanta ko? Sai wad'ul yadaini wa kayfiyatuhu, yaya ake daga, yaya ake daura hannu, wancan mun ji yanda ake daga hannu, to yaya kuma ake daura hannun? Shine malam yace thumma yad'u yadahu al-yumna 'ala al-yusra aqibat takbir, bayan yayi kabbara sai kuma ya daura hannunsa na hagu akan dama, zai daura hannun damansa akan hagunansa aqibat takbir, bayan yayi kabbara shine sai ya dauki hannunsa na dama ya daura akan kirjinsa, sai kuma ya dauki hannunsa na hagu sai ya daura akan, ya dauki hannunsa na dama ya daura akan hannunsa na hagu. Wa huwa min sunanil anbiya'i alayhi musallatu wassalam, wannan na daga cikin sunnonin annabawan Allah dukansu, amincin Allah ya tabbata a gare su. Wa amara bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbansa da cewa su ke daura hannunsu akan kirji. Fala yajuzu isdaluhuma, baya halatta mutum ya sake hannunsa a lokacin da zai yi sallah, wannan baya halatta. Kamar yadda muka fara bayani a satin da ya gabata cewa in mutum zai yi sallah, to daura hannu akan dama, daura hannu akan kirji wajibi ne, wannan dole ne, ba wani dalili da mutum zai kafa hujja da shi ingantaccen dalili na saki hannu a sallah in ba shubha ba, wanda kuma malamai sun warware shi. Saboda haka lokacin da mutum zai yi sallah, to malam ya ce fala yajuzu isdaluhuma, baya halatta mutum ya saki hannunsa a lokacin da zai yi sallah, wannan ya saba makarantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda ya faɗa mana cewa wato ya annabawa, wannan na daga cikin sunnoninsu, shine dukkanin annabawan Allah, babu wani annabin da ya saba ma wannan sunnan, shine dukkan annabawan Allah in za su yi sallah to ba su saki hannu, ba su saki hannu. Abinda suke yi shine suna daura hannunsu na dama akan na hagu, wannan shine abinda ya tabbata cewa dukkanin annabawan Allah wannan ita ce sunnansu. abinda ya zo ma daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine ya sake hannunsa a lokacin da bai da lafiya, a lokacin da bai da lafiya, lokacin da mutum ya zama rashin lafiya ya kai masa makura. Bal ma wasu malamai sun ce wannan ma ruwaya ce, ruwaya ce mai rauni, saboda ai shekarun da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi shekaru 63 ne, shekarun nasa ba su yi nisan da za a ce yanayin laulayi na tsufa da sauransu hatta kai gaba ya iya rike hannunsa in zai yi sallah ba, bai kai ga haka ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama, domin kwana biyu ko uku ko sati kafin ya kwanta ciwonsa na ajali sai da yayi yawo tsakanin makabaltun musulmai ya je ta musu addu'a. Haka ne ko? Sai da ya yawo tsakanin makabarta ya je makabartan baƙi ya yi ma sahabbai addu'a wanda suke kwanci a cikin shahidai da suka mutu a yakin Uhud. Annabi sai da ya je musu addu'a har sai da ya fito sallah a wasu kwanakin ma. To kaga kenan bai kai ga a ce wai rashin lafiya na tsufa wai hatta kai ga cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wai baya iya ɗaura hannunsa akan kirji ba saboda rashin lafiya. Illa iyaka abin da ya tabbata daga al-Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala cewa lokacin da sarki a zamaninsa ya buge shi aka masa duka aka daki hannunsa ta yadda baya iya daga hannu, to shine sai yake sake hannu a sallah. Wannan shine abin da ya zo Imam Malik din ma, abin da ake cewa wai mazhaba ce ta Malikiya sake hannu a sallah, shi ma kanshi Maliku lalura ce ta sa ba zai iya daga hannunsa ya sa akan kirji ba sai ya sake hannu. Wannan shine abin da yazo, domin Imam Malik ibn Anas yana daga cikin waɗanda suka rawaito hadisan daura hannu akan kirji a cikin littafin sa Muwatta. Kaga kenan duk wanda zai yi Malikiya ta gaskiya da gaskiya ai bai kamata ya kauce wa Muwatta ba, bai kamata ya kauce ma Muwatta ba. الإمام المناوي أتكلم للتابين سفيد القدير يكيش وكان إذا قام في الصلاة قبض على شماله بيمينه يكي أبند النبي صلى الله عليه وسلم يكي شيني ياكسن شي إدنزي يسلى تو ينا كام حننس نداما ينا كام حننس ناغود حننس نداما بمعنى ينا دور حننس نداما أتكلم ينا دور حننس نداما دهو أكن كل جنس ألوكا تندي يسلى بايا سكي سكسا baya yin sadin. To wannan shine abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wa'il ibn Hijr Allah ya kare da a gare shi ya rawaito hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace umilna ma'ashiral anbiya bi an nadha aymanana ala shima'ilina fi salah ala shima'ilina fi salah, yake cewa mu annabawa an umarce mu an nadha aymanana ala shama'ilina fi salah, an umarce mu da mu dinga daura hannuwanmu na dama akan hagu lokacin da zamu yi sallah. Wannan shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mu annabawa abinda aka umarce mu kenan. Daka bai taba inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya saki hannu a lokacin da zai yi sallah ba, bai taba inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba. Wannan shine abin da ya tabbata daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan su, ba wani a cikin su da ya rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yazo zai sallah ya sake hannunsa, babu. Haka duk wanda ya tafi akan wannan ya tafi akan fahimta ta kuskure, ya tafi akan fahimtar kuskure. Abinda ma yake na sabani tsakanin malamai shine bayan dagowa daga ruku'u, shine abinda malamai ma suka yi sabani. Bayan an dago daga ruku'u shin ana maida hannu kan kirji ne ko ana sake hannu? To anan ne wasu malamai suka yi sabani suka ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka dago daga ruku'u to ka maida hannunka yanda suke. To sai malamai suka ce yanda suke yaya? Yanda suke asali ko yanda suke kafin kai ruku'u? To sai wasu suka fahimci yadda suke asali, inda hannuwanka suke asali shine me a sake suke, inda suke kafin kai ruku'u fa suna kan kirji. To nan ne malamai suka yi sabani, wasu suka tafi akan saki hannu bayan an dago daga ruku'u, wasu kuma suka tafi akan maida hannun zuwa ga kirji. Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ya rawaito hadisi daga Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Allah ya kare da a gare shi, yace kana nasu yu'maruna an yad'a ar-rajulu al-yumna ala dira'ihi al-yusra fi as-sala. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umultan sahabbai mutun ya daura hannunsa na dama akan na hagu a lokacin da zai salla, kaga ya daura su akan kirji kenan, ya daura hannunsa na hagu akan kirji, ya dauko hannunsa na dama ya daura akan hagu. Sannan Ibn Hibban ya rawaito a cikin littafinsa As-Sahih daga Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara mishi yadda, yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma'shara al-anbiya umirna an nu'akhkhira suhurana wa nu'ajjila fudurana. An umulce mu mutan da zan annabawa in zamu yi azumi mu jinkirta suhur mu gaggauta bude baki, wa an numsika bi aymanina ala shama'ilina, in zamu yi sallah fi salatina, in zamu yi sallah mu daura hannun mu na hagu akan kirji sannan mu dauko hannun mu na dama mu rike hagun da shi. Sannan Imam Ahmad da kuma Imam Muslim su rawaito wancan hadisin da muka ji daga Wa'il bin Hijr, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa, Wa'il bin Hijr yace ya ga sanda Annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi kabbaran harama, zai shiga sallah ya daga hannunsa lokacin da zai yi kabbaran harama, sannan kuma sai ya daura hannunsa akan wato ainifin kiljinsa. Wannan shine abinda Imam Muslim da Imam Ahmad suka rawaito. Al-Imam Ibn Khuzaima ya rawaito hadisi wanda Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta shi daga Wa'il bin Hijr, yace sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadri, nayi sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, sai naga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi shine ya dauko hannunsa na hagu ya daura akan kirji, sai dauko hannunsa na dama ya daura akan hannunsa na hagu. Yace wannan shine abinda naga ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Kamar yadda nayi bayani cewa malamai sun yi sabani akan shin ana daura hannu akan kirji bayan an dago daga ruku'u ko kuma ba daura hannu akan kirji, to wasu sun yi amfani da umumin nassoshin da suka zo cewa in mutun zai yi sallah an ce ya daura hannunsa akan kirji, kaga suka ce in dai kana tsaye to hannunka yana ina, yana kirji in dai kana tsaye. Wasu daga cikin su kuma suka ce a saboda sun yi amfani da wancan hadisin da muka ji. Ibn Hazm az-Zahiri a cikin littafin shi Al-Muhalla yace magana mafi inganci ita ce in ka dago daga ruku'u ma zaka maida hannunka kan kirji. Hakanan wasu daga cikin mabiya mazhaban Hanabila suka tafi akan haka, hakanan Al-Qadi Abu Ya'la hakanan shi ma ya tafi akan haka, hakanan kuma Al-Imam Ahmad ibn Hanbal Allah madaukakin sarki ya yi mishi rahama, hakanan Ibn Hajar Al-Haytami banda Ibn Hajar Al-Asqalani wanda muka sani, Ibn Hajar Al-Haytami wanda yana daga cikin manyan malaman mazhaban Shafi'iyya ya tafi akan cewa idan mutum ya dago daga ruku'u zai maida hannunsa a cikin wato kiljinsa kamar yadda aka tambaye shi, haka ce da shi hal yad'ul musalli yadayhi hina ya'ti bi dhikri al-i'tidal kama yad'uhuma ba'da at-taharrumi aw yursiluhuma, lokacin da mutum ya dago daga ruku'u shin zai daura hannunsa akan kirji kamar yadda ya daura su bayan yayi kabbaran harama ko kuma zai ke su zai sake su. Fa ajaba bi qawlihi, sai ba da amsa yace alladhi dalla alayhi kalamun nawawi fi sharh al-muhadhab annahu yad'u yadayhi fi al-i'tidal kama yad'uhuma ba'da at-taharrumi wa alayhi jaraitu fi sharhi ala al-ibshadi wa ghayrihi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-sawab. Yace magana mafi inganci tace fatawal da Imam an-Nawawi ya tafi akai shine bayan ka dago daga ruku'u ma zaka maida hannunka zuwa ga kan wato ainifin kiljinka. Hakanan Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen Allah ya mishi rahama ya tafi akan wannan a cikin littafin shi Ash-Sharh al-Mumti', hakanan al-Allama Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Allah madaukakin sarki yayi mishi rahama ya tafi akan wannan a cikin fatawoyinsa. saboda haka wannan ita ce magana mafi inganci cewa zaka yi wato ainihin zaka daura hannunka akan kirji a lokacin da zaka yi ruku'u hakanan kuma lokacin da ka dago daga ruku'u wannan ita ce magana da tafi tabbata daga bakunan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran malamai amma sai dai kamar yadda na fadi wasu malamai sun tafi akan cewa zaka iya daura hannunka sake hannunka bayan ka dago daga ruku'u amma kafin kai ruku'u dukkanin malaman duniya sun tafi akan cewa zaka daura hannunka ne akan dama akan kirji duk wani wanda zai kawo maka wani abu sai dai kawo maka shubha shubhan da galibi kuma ake kawo wa shine ana kafa hujja ne da wannan hadithin da ake cewa hadithin musi'u salati hadithin mutumin da yazo yayi sallah a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace da shi irji fa salli fa innaka lam tusalli annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace da shi koma ka je kai sallah domin baka yi sallah ba ka koma ka je ka sake yin sallah da kai ya sake komawa ya je sake yin sallah ya sake dawowa yayi ma annabi sallama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sake cewa da shi koma ka je kai sallah domin baka yi sallah ba har sai da ya ka sau uku sai yake cewa ya rasulullahi wallazi ba'athaka bil haqq ma uhsinu ghayraha yace na rantse da Allah da ya aiko ka da gaskiya ba zan iya yin wata sallah ba in ba wannan ba ni dai ban iya sallan tafi wannan kyau ba fa'allimni daka ka koya mun ina so ka koya mun saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa sallah yace in ka tashi zaka yi sallah ka tsaya har sai ka daidaito a tsayi sannan kai kabbaran harama sannan kuma kai ruku'u har sai ka daidaita sannan ka dago daga ruku'u har sai ka daidaita a tsayi sannan kai sujjada har sai ka daidaita ya koya masa sallah yanzu kace ai a cikin wannan hadisin babu daura hannun dama akan abu kagan ka kalli zahirin hadisin zaka ce haka ne to sai malamai suka ce eh gaskiya ne a cikin wannan hadisin babu daura hannun dama akan hagu hakanan kuma a cikin wannan hadisin ba karatun Fatiha hakanan kuma a cikin wannan hadisin ba tasbihin ruku'u hakanan a cikin wannan hadisin ba tahiyya kenan mutun yayi sallah bai wannan duka ba sallan tayi sallan ba tayi ba to sai su ce ai wasu ruwayoyin sun zo da karatun Fatiha da sauran abubuwa kace ai wasu ruwayoyin kuma sun zo da daura hannu akan kirji indai har ka gamsu cewa hadithin musi'u salatihi ba shine hadisin da yazo kankat akan sallah ba ana iya kari daga wasu ruwayoyi to cikin ruwayoyin da ake kari akwai ruwayoyin da suka zo da daura hannu akan kirji wannan shine magana daka duk wanda zai kawo magana to zai kawo shubha ne amma zahirin maganar annabi sallallahu alaihi wasallama da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to suna bayani ne akan daura hannu akan kirji wannan shine maganar tafi tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma sahabbansa amma duk wata magana da ba wannan ba to sai dai shubha sai dai shubha Allah ya sa mu dace saboda haka malam yace fala yajuzu isdaluhuma baya halatta mutun ya daura hannunsa baya halatta mutun ya saki hannunsa a lokacin da yake sallah sai yace wa yad'u al-yumna ala dhahri kaffihi al-yusra wa ala al-rusghi was-sa'id a lokacin da mutun zai yi sallah to wajen daura hannunsa akan kirjinin to yana da daman ya daura su akan wajaje guda uku waje na farko shine ala zahari kafihi al-yusra wannan tafin sa na hagu din to sai daura hannun dama din akai shine wannan tafin sa na hagu kenan sai yace kuma wa ala al-rusghi was-sa'id yana kuma da daman da zai daura hannun nasa akan al-rusul shine nan din sa wuyan hannu shine sai haka ya rike kenan wannan shine ake kira da ar-rusghu ko kuma wa ala sa'id as-sa'id shine az-zira kenan tsintsiyan hannunsa daga ko zama yayi ya daura hannunsa na dama akan hagu ya shimfida ko kuma ya rike hannunsa na dama da hannunsa na hagu da hannunsa na dama ya rike wuyan hannu ko kuma ya kawo shi har zuwa ga kan wato wurin tsintsiyen hannun nasa duka wannan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ya ce wataratan yaqbidu bil yumna ala al yusra wani lokacin kuma zai yi amfani da hannunsa na dama ya damke hannunsa na hagu muhallil wada ina kuma za a daura hannu masu yin haka wannan bai tabbata ba kaga mutun ya kai hannunsa ruku sakan kirjinsa ai kusan kan kafada wannan bai tabbata ba haka za ga wani koyi yayi abunsa ko kuma ga koyi mutun ya riki damtsansa wannan duka babu shi a cikin abun da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to sai yace muhallil wad'i mahallul wad'i a ina ake daura hannu sai yace wa yad'uhuma ala sadrihi faqat zai daura wato hannuwan sannan ne akan kiljinsa kadai duk wannan da kaje an ce ko ya amfani da hannunsa na dama ya shimfida akan hannunsa na hagu ko ya kama wuyan hannu ko zira'insa duka hannuwan suna kan me suna kan kirji naka ba zai daura hannunsa akan wani abu ba in ba kan kirjinsa ba ar-rajulu wal mar'atu fi dhalika sawa da mace da namiji duka hukuncinsa daya ba bambanci mace za ta daura hannunta akan kirjinta haka nan namiji shi ma zai daura hannunsa akan kirjinsa wala yajuzu an yad'a yadahu ala hasilatihi baya halatta ya daura hannunsa an yad'a yadahu al-yumna ala hasilatihi baya halatta ya daura hannunsa na dama akan hasilatihi shine gefen cikinsa can kasa wajen cibiya ke mutum ya daura hannunsa ya rike hannunsa haka wannan bai halatta ba inda ake daura hannu shine akan kirji to yanzu an gama kabbaran harama yanzu an shiga sallah kenan duk wancan bayanan da muka yi tai a baya a darusa tara zuwa abin da ya sawwaka duka ana shirye-shiryen shiga sallah ne tun daga kan fuskantar alƙibla har zuwa abin da ya shafi tsayuwa har bayanan da muka yi tai akan sutura da sauransu da niyya duka ana shirye-shiryen shiga sallah ne to yanzu an yi kabbaran harama to an shiga sallah kenan an yi kabbaran harama an shiga sallah kenan to shine sai malam yace al khushu'u wan nadhru ila mawdi'is sujud khushu'i a cikin sallah da kuma kallon inda mutum zai yi sallah bayan kai kabbara to ana so yanzu zuciyarka kuma ta tattaro daga tunanin duniya ta koma tunanin sallah qad aflaha al mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un kazan mai khushu'i a cikin sallah khushu'i a sallah kuma shine kana sallah zuciyarka tana kan sallah din baka tunanin duniya a sallah iya tunaninka tunanin lahira ne zalla amma in ya zama kana sallah amma zuciyarka tana tunanin wani gu to wannan ba sallah kake yi ba shi yasa Huzaifatu ibn al-Yamani yace ku kiyaye khushu'in munafunci aka ce menene khushu'in munafunci sai ce khushu'in munafunci shine kaga gabbai sun natsu amma zuciyar bata nutsu ba kaga mutun ya nutsu ya daura dama akan hagu ya kalli inda yake sa su goshinsa amma zuciyar fa tana Lagos shi kuma yana Bauchi Ibn al-Qayyim yace sallansa bata yi ba sai dai bara a ce ya sake ba amma dai bai da sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yace akwai wanda yakan tashi yayi sallah iya abinda yake yi yake samu a cikin sallar shine 1 bisa 3 na ladan sallarsa wani 1 bisa 2 wani 1 cikin 10 wani kashi 1 cikin 9 wani 1 cikin 8 wani 1 cikin 7 wani 1 cikin 6 wani 1 cikin 5 wani 1 cikin 4 wani 1 bisa 3 wani rabi wani ma yakan yi sallar ma iya rabansa a sallar shine gajiya iya rabin da ya samu a sallar kenan saboda sallar tun daga farkon ta har ƙarshe tunanin me yake yi nanin duniya yake yi yana tunanin duniya ne ya ma fita a cikin sallah shi yasa galibi yanzu in an yi sallah ana idan da sallah ka rufe koba ka ce ba wanda zai fita sai ya faɗa maka raka'a ta farko ta sura liman ya karanta to anan lokacin da ya rage mana bayi da yawa daka ya kamata mu fara bayani ne akan iqama gabanin mu shiga cikin bayani akan kabbarin harama gabanin ma a shiga cikin sallah din daka zamu tsaya akan haka insha Allah ta'ala sati mai zuwa in Allah ya kai mu zamu fara bayani akan iqama da hukuncin ta a cikin sallah da kuma abin da ya ke da alaka da ita insha Allah ta'ala kafin mu ci gaba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya fi mana Allah ya sanya alkhairi da albarka a rayuwar mu gabanin mu mu rufe ko mu fara tambayoyi akwai abin da ya kamata mu yi bayani dangane da abin da ya shafi tallafi da muka nema ma ɗan uwan mu da suke zaune a garin Maiduguri wanda wannan ibtila'i na ambaliyar ruwa ya tafi da su abu na farko shine Allah subhanahu wata'ala yana jaraba bayi ne gurgudun na farko dan ya gwada imaninsu na biyu kuma dan ya tsaftace su daga dattin zunuban da suke ciki saboda haka da mu da muke nan da su da suke can dukkanin mu wajibi ne mu fahimci cewa wannan abun ya faru ne da izinin Allah da ikon Allah kuma jarabawa ce Allah ya kawo ta illa iyaka dole ne koda abu ya faru dole ne ka fada ma dan uwanka gaskiya bisa ga labarin da yake ji daga wajen wani shine akwai waɗanda kafin ai wannan ambaliyar sun haukace amma bayan ambaliyar nan sun dawo cikin hayyacin su saboda me wasu dalilin haukan su binne-binne ne akai ambaliyar ruwan kuma ta tafi da abin da aka binne din haka sun dawo hayyacin su to kaga kenan galibi duk wanda zai yi magana akan Maiduguri Maiduguri za a yi bayani akan suna da mahaddatan Qur'ani amma kowa zai faɗa maka cewa in dai batun tsafi ne suna lamba ɗaya da sihiri da binne-binne da wane ne suna lamba ɗaya wannan mummunan tarihi ne mummunan shaida ne da ya kamata bai kamata a ce garin musulmai garin mahaddatan Qur'ani kuma suna da irin wannan shaidan ba har a wayi gari to yanzu wanda ya haukace da ya dawo hayyacinsa aka ce mai ambaliyar ruwa ne suna haukacewansa ya yi to shi ka ai alhamdulillah zai ce ai duk da dai cewa dama in musiba ta samu magodiya ma Allah yake yi amma dai shi farin ciki zai yi ai shi jin daɗi zai Allah yana cewa awala ya rauna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wala hum yadhakkarun Allah yana cewa wai shin mutane ba su kula ne ba su lura cewa kowace shekara Allah yana kawo musu jarabawa daya biyu a shekara amma ba za su tuba su gane ba kaga mafiya yawa abin da yake faruwa a garin Maiduguri watanni kadan baya aka yi gobara a kasuwanni a cikin kasuwa gobara ta yi kwana uku tana cinye kasuwar ga kuma wannan abin ya biyo baya wannan wa'azi ne Allah yake musu amma Allah ya ce thumma la yatubuna amma ba za su tuba su koma zuwa ga Allah ba ba za su bar tsafe-tsafen nan ba ba za su bar binne-binnen nan ba wala hum yadhakkaru to wannan musiba ce kuma ka'idar musiba dama in Allah ya turo ta a duniya to ba ta bambance wa ya tsokanuta da wanda bai tsokanuta ba in ta zo kawai tana wata kofit na ta ne la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce idza anzalallahu biqaumin azaban asaba al'azabu man kana fihim thumma bu'ithu ala aqalihi Allah in ya tashi aiko mu da mutane azaba to yana hada kowa da kowa ne sai kuma ya tashi shi akan ayyukansu daga waɗanda suke wannan aiki a cikin su da sauran wajaje muna roƙon Allah ya shirya su Allah ya kintsa su waɗanda suka rasa rayukansu akan wannan al'amari muna roƙonka Allah ka ba su daraja ta shahada Allah ka gafarta musu Allah ka yi musu rahama waɗanda suka rasa dukiyoyinsu a cikin su Allah ka maida musu da mafi alkhairi Allah ka maida musu da mafi alkhairi kaga wannan abun ya faru wasu daga waje wasu garuruwa suna tausaya musu ana kokarin a hada da kayayyaki da gudunmawa da tallafi a aika musu a daidai lokacin da su kuma waɗanda Allah ya bar su da dama a cikin su suna kokarin azabtar da su mun nemi tallafi da hada-hadin da kayan da aka harada da kuɗi da sauransu na yi waya da wani a cikin su na ce mishi zan tura mu turo kuɗi a sayi taliya da sauransu a dafa a rarraba zai ce gwandan mu sai taliyan daga nan saboda daga wannan ambaliyan da aka yi kudin taliyan ya ninka a wajensu kudin taliya naira 2,200 ko 2,300 a wasu wajajen a can a daidai lokacin da anan muna sayin shi 800 850 900. To kaga su karan kansu yanzu suna cikin bala'i. A ce irin wannan ayan Allah ya nuna muku, wai kai kuma zuciyarka wai ta nuna maka cewa wai wannan salon samun ganima ne a wajenka, shine ka ninka farashin kaya ba batun ma ka tausaya ma mutane ba, sai ka ƙara tsawwala musu. Wanda kuma galibin mu haka muke, al'ummar musulmai haka muke. Lokacin da aka fahimci cewa muka fahimci ƴan uwanmu da su fi buƙatan kaza, lokacin kuma kuɗin sai ya fi tsada. In an zo azumi, mutane suna buƙatan siga, za su sha kunu, za su sha Lipton, za su sha kaza. In mudin siga tana 4,000 kafin azumi, ana shiga azumi ta koma 6,700-8,000. Kankanin 500 kafin azumi, a cin azumi 500. Kayan miyan 100 a wajen azumi, a cin azumi wannan shine kayan miyan 300 ko 500. Haka muke. In musiba ta samu, wai maimakon a haɗu a sassauta ma mutane, sai kuma a tsawwala, saboda an san lalura ta dole za ta sa dole ka zo nema. To wasu kuma wai ganima ce kenan a wajensu. Daka Allah ya ce irhamu man fil ardi, annabi ya ce irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. In kuna san Allah ya tausaya muku, ku tausaya ma bayin Allah. To sai suka ce yanzu su in dai sai sun tausaya ma bayin Allah, Allah zai tausaya musu, ba su buƙatar tausayin Allah. Abin da suke faɗi kenan, in dai mun tausaya ma bayinka da ka tausaya mana, to ba mu buƙata. To jama'a, ina za mu kai wannan rayuwar dan Allah? Ina za mu kai wannan rayuwar? Kawai din Allah kai, laifin Allah ne kenan kai da ya tseratar da kai, ambaliyar ruwan bata ci da shagonka ba. Laifin Allah ne kenan. Inda shi ma ambaliyar ta cinye da gidansa da shagonsa, ina yake batun sai da taliya da tsada? Shi ma ƙoƙari yake ya nemi abin da zai tallafa ma kansa. Allah ya shirya mu. Daka za mu ga cewa lallai al'umma sun yi ƙoƙari ƙwarai da gaske. A kowane jiha da sauran garuruwa al'umma sun yi ƙoƙari sosai. An haɗa kayayyaki na sawa da kayan abinci da kuɗaɗe, an sassaya musu kayan abubuwa da yawa, an aika musu. Lallai al'umma ta yi ƙoƙari sosai. Kuma a nan ma mun yi kira, kuma alhamdulillah an tara kayayyaki da yawa. Illa iyaka muna ƙara tunatar da jama'a cewa har yanzu ƙofa tana nan a buɗe. Ga masu buƙatar ba da gudunmawa ko kayan sawa ko kayan abinci ko kuɗi, duka ƙofa tana nan a buɗe insha Allah tabaraka wa ta'ala. Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace. Allah ya ba mu ikon taimakawa da tallafawa. Waɗanda suka tallafa suka taimaka, Allah ya saka musu da alkhairi. Waɗanda ba su samu dama ba, suna da niyya, Allah ka ba su ladan niyya. Allah ka ba su ladan niyya, kai mana albarka baki ɗaya. Su kuma wannan fitina Allah ka sa ta zama sila na shiriyan waɗanda suke waɗannan mugunyan aika-aika a cikinsu. Allah ka shirya su, Allah ka shirya mu, Allah kai mana albarka baki dai, ka shirye shi wa gabanin mu ya arhamar rahimin ya rabbal alamin ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.